saboda Abu Dawud halli ta tafaye akan maganganun Imam Ahmad akwai masailul Imam Ahmad akwai wasu littafan da yake game da abin da ya karba na daga ilimi a wajen Imam Ahmad to da shi Tirmidhi ko bai ga Imam Ahmad ba saboda bai je Bagdada ba shi ko Imam Ahmad yana Bagdada bai je Bagdada ba shi yasa bai ga da samu gamuwa da Imam Ahmad ba amma ya isa ce ya gamu da shi tunda sanda Imam Ahmad ya wafati shi Tirmidhi yana dan shekara 32 kaga yana babba sosai to amma bai ganshi ba dan bai je garin da yake ba na tambayi Imam Ahmad inji Abu Isa inji Abu Dawud daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama sai ya ce da ni dan uwansa Abdullahi shi kan bai da laifi kaga wannan kamar ya ce shi Abdurrahmani akwai magana a kansa to amma saboda malami ne shi yasa sai ya kauce bai faɗa abin kai magana kai tsaye ba Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama malamai da yawa suna suka game da shi musamman Imam Malik Imam Malik an tambaye shi magana wadda take gariba ko abin da ya shafi tarihi sai ya ce ku je ku tambayi Abdurrahmani saboda zamanin su daya duk sun hada malamai sun yi karatu wajen wannan Zaid ibn Aslama mahaifin Abdurrahmani din sai ce ku je ku tambayi Abdurrahmani shine zai faɗa muku hadisi ya ce ya karba wajen ubansa daga Annabi Nuhu ko ina ga Annabi Nuhu saboda cewa shi Abdurrahman yana yawan kawo kissoshi na al'ummin da suka gabata Abu Isa Tirmidhi ya ce na ji Buhari wato nan ana nufin Muhammad ibn Isma'il al-Buhari yana ambatowa daga Ali ibn Abdullahi cewa ya ce Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslama yana da rauni a wajen hadisi Abdullahi ya ce shi Buhari Abdullahi ibn Zaid ibn Aslama sikatun amintacce ne dan uwansa amintacce ne amma shi Abdurrahman yana da rauni to yace haƙiƙa wasu daga cikin malamai na Kufa sun tafi zuwa yin aiki da wannan hadisin suka ce wanda bai wuturi ba ya zo da wuturin duk sanda ya tuna ko da bayan rana ta fito ne ma ya zo da wuturin wannan magana tasu ta dace da abin da shehunmu Shehu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya zaba shi ma ya tafi zuwa cewa wanda duk ya bar wuturi to lalle ne ya kawo shi ya faɗi cewa saboda an ce sallar yini gaba daya bata daukaka sama sai tare da wuturi shi yasa a zo da wuturin kenan ko yaushe ne ma yana cikin zabin Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu abinda Shehu Tijjani ya zaba a cikin sabanin malamai wanda musamman Saidi Ahmad suka yi rujiye littafi akan haka to akan wannan Sufyan Sauri yake cewa duk sanda mutum ya tuna wuturin da bai ba to ya zo da shi babin abinda ya zo a cikin gaggauci asuba da sallar wuturi ai maza ai wuturi ka asuba ta yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kala ya ce ku gaggauci asuba da yin wuturi wato ku yi wuturi kafin a ce asuba ta fito zan alfijir ya keto Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Abdullahi ibn Umar hadisi ne kyakkyawa ingantacce Abu Dawud ya ruwaito shi haka nan Hakim ya ruwaito shi to haka nan ma Muslim da Baihaqi duk sun ruwaito hadisin Abu Sa'id al-Khudri ya ce Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wuturi kafin a ce gari ya waye wato kafin asuba ta yi ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce idan alfijir ya keto idan asuba ta yi sannan duk lokacin sallah ta dare ya gama tafiya, lokacin wuturi ma ya gama tafiya. Shi yasa ku tabbatar kun yi wuturi kafin a ce alfijir yayi. Abu Isa Tirmidhi yace Sulaiman ibn Musa da aka ambata a isnadin nan ya ke banta da wannan hadisin wanda aka faɗa bisa wannan lafazin. An karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce ba magana a ce za a zo da sallar wuturi in dai har asuba ta yi. Ba ɗaya ba daga malamai sun tafi akan wannan cewa idan dai asuba ta yi to ka zai ma zuwa da wuturi lokacin wuturin ya kuce. Akan wannan Imami Shafi'i yake da Imam Ahmad da Isaku ibn Rahawai ba su ga cewa za a yin wuturi ba bayan an yi sallar asuba. To babu ma ja'a, babu abin da ya zo cewa ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya. Ya karɓa daga mahaifinsa Talqu ibn Ali yace na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulu yana cewa ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya. Mutum ya yi wuturi ɗaya ya wadatar da shi, kai ya ce zai sake. Wato wannan da ya ce lawitirani wato ya bi lugga Banul Haris ne, da ya bi lugga sauran larabawa sai ya ce lawitiraini. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance wani lokacin yana magana da dukkan yarurrukan larabawa ba sai na Qurayshawa ba, saboda Allah ya sanar da shi duka. Shi yasa kamar nan yayi magana ne da lugga Banul Haris, to su ne suke yi wa tasniya nasba da alifi. To basu ce ma ra'aitu zaidani. To Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa amma garibi ne, ta fuska ɗaya ya zo. Malamai an samu saɓani tsakaninsu game da wanda yake ya yi wuturi tun da farko, amma kuma a ƙarshen daren sai Allah ya samu tashi yana nufin ya na furfile. To ya magana wuturin da ya yi a baya ya zai da shi. Wa'yansu a cikin malamai tun daga saban Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suke bayansu sun ga cewa ya kwance wancan wuturin nasa. Ya za a yi ya kwance kuwa? Suka ce sai ƙara raka ɗaya akan waccan ɗayan sai ya sallama ta koma raka a biyu kenan. Sai kuma ya ci gaba da nafilfili yanda ya ga zai iya, sannan ya wuturi a ƙarshen sallarsa. Abin da ya sa aka ce haka don ba a yin wuturi biyu a dare ɗaya. Akan wannan Isaku ibn Rahawayhi yake. Wasu malaman ko suka ce tun daga saban Annabi sallallahu alaihi wasallam da su da waninsu idan ya yi wuturi tun farkon dare sannan kuma ya yi bacci, sannan Allah ya nufi cewa zai tashi a ƙarshen dare, to in zai yi sallah sai ya sallah duk yanda ya so ya yi, kai ya ce zai warware wancan wuturin nasa na baya, ya kyale wannan wuturin yanda yake. Akan wannan Sufyanu Sauri yake da Malik ibn Anas da Abdullah ibn al-Mubarak da Imami Shafi'i da malaman Kufa da Imam Ahmad. Shi yasa wannan kamar kauli ne na duk mazhabobin nan ma guda hudu. Wannan yafi inganci, in ji Tirmidhi. Abin da ya sa na ce shi yafi inganci don an karɓo ba ta fuska ɗaya ba, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah bayan wuturi, ya yi wuturi amma daga baya tashi kuma ya ƙara yin wasu nafilfilin ba tare da an ce ya sake wuturin ba. Mara iyo. to wato an ummihi daga mahaifiyar Hassan al-Basri an ummi Salama ta ita kuma ta karba wajen ummu Salama mahaifiyar Hassan al-Basri da can baiwa ce ta ita ummu Salama mata annabi ta yan tata shi yasa Hassan al-Basri ya tashi ne a gidan annabi a gidan annabi ai ke ba da labari ita yanzu ne kuka san ku dogo ayin gini da can dakunan matan annabi duk ina yaro ma duk wanda na daga hannu sai na ta borufa duk dakunan matan annabi haka suke yan gajejjen ru ba na alfari haka shi Hassan al-Basri yake fada bayan da ya girma yace sanda yake yaro duk dakunan matan annabi ba wanda ba ya shiga wa qarru wato ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah bayan yayi witri yana salatar raka'a biyu Abu Isa Tirmidhi yace haƙiƙa an ruwaito kamar wannan daga Abi Umama da Aisha da kuma ba ɗaya ba ma daga sahabbai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam bukar sunan babin ko shine na ƙarshe a wuturi ba ma abin da yazo game da yin wuturi akan dabba mutum ya iya yin sallar wuturi ko da yana kan dabba wato hadisin nan muwatta ne bin Abdurrahman ya kaba daga Sa'id ibn Yasari Sa'id ibn Yasari yace da kasance yana tafiya tare da Abdullahi ibn Umara a wata tafiya sai ne baya na tsaya sai daga baya ga nazo na same shi sai yace da ni me kai ne na gaban ganka bada sai nace ai tsaya wane ne wuturi tukun sai Abdullahi ibn Umar yace ashe kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ishe ka abun koyi ba ai ni dinnan naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wuturi akan dabbarsa akan taguwarsa yana kan dabba sai ya yi wuturi Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babin daga Abdullahi ibn Abbas Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Abdullahi ibn Umara hadisi ne kyakkyawa ingantacce haƙiƙa wasu daga malamai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam gairehim da su da wanansu sun tafi zuwa wannan cewa ayi wuturi akan taguwa ko akan dabba sun ga cewa mutum ya yi wuturi yana kan dabbarsa da akan wannan imami Shafi yake da imami Ahmad da Saqib ibn Rahawayhi wa'yansu malaman suka ce ba daidai ba ne a ce mutum ya wuturi yana kan dabba cewa idan mutum yana tafiya akan dabba ya nufin zai wuturi sai ya sauka daga kan dabbar ya yi wuturin akan kas akan wannan wa'yansu daga malaman kufa suke to wannan shine karshen babobin sallar wuturi sai kuma sallar walaha Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam dattijai wanda sun girmi Shafi amma sai ya nace wa imami Shafi har abokansa irin su Isaku su Yahaya suke masa magana kai wannan saurayi wanda yaro da kadan ya girme mu amma a ce shi za ka yi ta bi ga dattijai manyan malamai ya ce kai abinda wannan yaron yake da shi da kake cewa yaro su wa'annan din ba su da shi su wa'annan din da kake gani ai ba su da shi shi yasa kaga ina nace masa shi yasa kaga koyaushe ni bana rabo da shi shi kuma imami Shafi yake cewa da imami Ahmad idza saha inda kumul hadis fa alimni bihi in ka sun samu hadisi ingantacce to ka sanar da ni da shi domin tsantsan sanin matanai na hadisi da isnadan hadisi imami Ahmad gaba yake da Shafi an san imami Ahmad gaba yake da Shafi sanin ma'ana ta hadisi kuma da yanda za a fidda masaloli daga ciki to imami Shafi fa nan ba a kama kafarsa to
alaikum
haka To malamai da yawa sun yi bayani akan ta. Akwai wasu da suka ce hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam la safara kamar nuni ne ma zuwa kore ta. Akwai wasu kuma da suka ce a'a, maganar Laraban nan ta ƙarshen wata akwai shi, domin suke cewa ma ai shi ne aka yi nuni da zuwa gare shi a Qur'ani da aka ce fi yawmi nahsin mustamir. Mu dai shehunmu Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya kasance yana kula da maganar ta, yana umartar waɗanda suke nasa si addu'o'i a yi ta. Kuma duk addu'ar da ta sauƙaƙa ga mutum ya ta neman tsari ai yana da kyau, ko da kamar lagajakum ne ya karanta ko yawaita karantawa a wannan ranar, to abu ne mai kyau. To sai akwai wata tambayar ne, to menene wai zalwari hatu lam tujid shay'an faltimasul huda bihinna, to akan me ake tambaya game da baita? Amma abinda dai baitin yake faɗa haka zahiran kamar an ciro shi ne daga Hamziyya Busiri. Shi Busiri na cewa wai zal bayyinatu lam tughni shay'an faltimasul huda bihinna ana'u. Shi kuma wannan sai ya maida shi wai zal warihatu lam tujid shay'an, idan dalilai wanda suke a fili basu amfanar da komai ba, wanda za a fito da rana kamar sha biyu a nuna masa rana ya ce ai shi ba rana, shi bai ganta ba, to yanzu wannan ka ce za ka tsaya a nuna masa wani abu, ai wahalar kanka kawai kake, ka kyale shi eh ba ranar, sai a zauna lafiya eh ba rana ko eh to ba, ai a zauna lafiya an huta kenan. Shi ne wai zal warihatu lam tujid shay'an faltimasul huda bihinna ana'u. To shi kenan ku أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب abin da yazo game da sallar walaha. Babin abin da yazo game da salla ta walaha, nafila da ake lokacin walaha. Ya karbo daga Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya salla walaha rak'a 12 Allah ya gina masa gida aljanna na zinari. Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin daga Ummu Hanin yar Abi Dalib, wato yar ammin Annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma Abi Huraira, da Ibn Nu'aym ibn Hammar, da Abi Zarr, da Aisha, da Abi Umama, da Utbah ibn Abd As-Sulami, da Ibn Abi Awfa, da Abi Sa'id, da Zaid ibn Arqama, da Ibn Abbas. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan na Anas hadisi ne garibi, ba mu san zuwansa ba sai ta wannan hanyar. Hadisi ne kuma wanda yake ya samu tasalsuli da zuriyar Anas din, domin shi Ibn Saka ya karba hadisin daga Musa, wato wanda yake jika ne na Anas, shi kuma ya karba wajen dan uwan ubansa Sumamatu, shi kuma ya karba wajen Anas ibn Malik. To Abdurrahman ibn Abi Layla yace ba wani wanda ya taba faɗa min cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar walaha sai ko Ummu Hani. Ummu Hani in kawai yar Abi Dalib ita ce ta faɗa min ta tadda Annabi yana sallar walaha. Ita ta ba da labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidanta ranar da aka budi Makka, yayi wanka, ya yi sallah na fula raka takwas da haffa min ha ummu hani ta ce ban taba ganin manzon Allah ba ya yi sallah da ɗai wadda yake ya fi sauƙaƙa ta bai tsawaita ta ba kamar wannan sallah sai dai shi yana cika ruku'u da sujjada Nabawi Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce kamar cewa Imam Ahmad ya ga cewa hadisin Ummu Hani shine hadisin da ya fi kowanne inganci a cikin wannan babin sallar walaha hadisin da yake Imam Malik ya fidda wani abu daga ciki Buhari da Muslim sun ruwaito shi an yi sabani tsakanin malamai a cikin shi wanda aka kira Nu'aymun Arwai a hadisin nan wasu daga malamai suka ce sunansa Nu'aym ibn Hammarin wasu suka ce Ibn Hammarin da ha babba da mimi akan ce da shi Ibn Habbarin akan ce Ibn Hammamin amma dai wanda ya fi inganci a ce Ibn Hammarin da ha babba Abu Nu'aymin ya yi ɗimuwa a cikinsa ya ce Ibn Himazin ya kuskure a cikinsa sannan daga baya ya bar kuskuren ya ce Nu'aymu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar danganta saboda shi ba da alama yana da wani kokonto shi yasa sai ya koma kiransa da sunansa kawai ya kiran sunan mahaifin nasa Abu Isa Tirmidhi ya ce Abdu ibn Humaydin shi ya faɗa min wannan magana da aka faɗa ya karɓa daga Abi Nu'aymin ya karɓo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karɓo shi kuma daga Allah tabaraka wa ta'ala hadisi ne wanda yake kursi hadisi ne kursi Ubangiji ya ce kai dan adam kai nafila saboda ni raka'a hudu a farkon yini wato shine lokacin walaha kenan kai sallah raka'a hudu saboda ni inji Allah subhanahu wa ta'ala in kai haka ni ko na ije ma duk abinda zai same ka a ragowar yini Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa garibi hadisi ne kyakkyawa garibi bai taliki yake cewa ai ya samu ma wani isnadi ga wannan hadisin wanda yake za a ce ingantacce ne shine yanda Imam Ahmad ya ruwaito shi a Musnad a guri biyu wato daga Abi Darda'i cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kai dan adam bai kamata a ce ka kasa kawo raka'a hudu a farkon yini ba wanda da sababin wannan raka'a hudun ni zan ije ma zan kare ka a ragowar yini ya kaba daga Abi Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kiyaye bisa nafilan walaha za a gafarta masa duk laifuffukan da ya aikata duk zunubansa za a gafarta masa koda ta kai kamar kumfar kogi ruwan kogi Abu Isa Tirmidhi ya ce hakika na Waki'u da Nawr ibn Shumayl sun ruwaito da su da ba ɗaya ba daga shagabannu sun ruwaito wannan hadisin daga da Hasib ibn Kahmi illa min hadisi ba san hadisin nan ba sai ko daga ruwayan Nahasu din nan ya karba daga Abi Sayyid al-Hudri Abu Sayyid al-Hudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallar walahai duk yana yi in ya fara yayi yau yayi gobe tai kullun sai a ga yayi sai mun zo muna cewa kai wata kila dai annabi sallallahu alaihi wasallam sallan nan ta walaha korewa zai akan ta kullun sai yayi ta waya da'uha wani lokacin kuma sai ya daina sallar walahar har sai mun zo muna cewa to watakila ba zai sake sallar walahar nan ba sai mu kuma mu ga ya koma yana yi Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce Imam Ahmad ma ya rawaito hadisin a Musnad babu abin da yazo game da yin sallah a farkon yayin da rana ta karkata daga tsakiya ya karbo daga Abdulhamid Sa'ibi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance da sallar raka'a hudu bayan rana ta karkata daga zakiya kafin a ce yayi sallar azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ita sa'a ce da ake bude kofofin sama a cikin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina son ya zamo an aiki kyakkyawa ya hau gare ni a wannan wakacin ya zamo wannan wakacin aiki kyakkyawa yana hawa gare ni a cikin sa to kenan aga wanda yake ba soyayyen annabi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce yana so abinda annabi yace yana so me ya dace in kai ma masoyin annabi ne ba ka so shi ba ka ringa kokari akai to Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da yazo a wannan babin daga sayyidina Ali da Abu Ayyub al-Ansari Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Abdullah ibn Sa'ibi hadisi ne kyakkyawa amma garibi mai tarikin yace ya hadisi ne ma ingantacce domin duk wanda suka zo a cikin sa amintattu ne kuma Imam Ahmad ya rawaito shi a Musnad hakika rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama to a cewa ya kasance yana yin sallah raka'a hudu bayan rana ta karkata daga tsakiya bayan sallama sai a zaman karshe sallama ɗaya yake wanda wannan shine abinda Hanafiyawa suka yi ruko da shi amma mu malaman mu suke cewa wannan la yusallimu illa fi ahirihin dinnan mudaraji ne daga shi mai ruwaya yanda can Shaw Abdullahi dan Fado yake fada al-fitul usuli ka zaidihi bi ra'ayhi man shar'a kana yusalli qabla zuhurin arba'a bila salamin baina halil hanafi qulna farawihi ubaydatun yafi bi ra'ayhi qalu bi hadha sarraha raf'a qawlan nabiy raf'ahu qad awraha ko raf'uhu qad awraha to mu malaman mu suna ganin da cewa ita life salimu illa fi ayrin mudraji ne shi yasa ba yana cikin ainin hadisin ba amma su suka ce su Hanafiyawa cewa ai yanda ya faɗa life salimu illa fi ayrin ai ya huce a ce shine canka ya faɗa magana ce da yake yana da hujja akai to baba abin da yazo a game da yin sallah wanda ake yi idan bukata ta arara ga mutum
Assalamu alaikum
wato an fa ibn abdurrahmani an abdullah ibn abi awfa qala abdullah ibn abi awfa yace qala rasulullah manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wani wanda yake yana da wata bukata a wajen allah
aw ila ahadin min bani adama
ko ko yana da bukata zuwa wani a cikin mutane to yanda zai yi ya tashi alwala ya kyautata wannan alwalar tasa sannan kuma bayan ya gama alwalar ya salla raka'a biyu sannan bayan ya gama raka'a biyin ya tsaya ya buga Allah ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce la ilaha illallah alhalimul karim سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لي ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجه هي لك رضا الا قريتها يا ارحم الراحمين يا كرنت wannan addu'ar bayan yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa wato bayan tabbatar da cewa ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne ya cancanci a bauta masa ubangijin da yake mai hakuri mai karamci da cewa tsarki ya tabbata gare shi mai tafi da al'arshi al'arshi mai girma yabo ya tabbata ga Allah mai tafi da lamarin halitta gaba daya bawa ya ce ya ubangiji ina roƙonka abinda ke jawo samun rahamarka duk wani abu da zai sa in samu rahamarka to ya ubangiji ina roƙonka shi ka hore mu da kuma gafararka wadda take yanke ina roƙonka ka bani roƙonka kaka ba wani laifi na wasai ko ka gafarta shi kaka ba wani bakin ciki sai ka yaye min kaka ba wata bukata da a cikin ta akwai samun yaddaka sai ko ka biya mun wannan bukatar ya ubangijin da yake shine arhamur rahimin to abu isa tirmizi yace wannan hadisi ne garibi akwai magana a game da isnadin sa bai ibn abdurrahman da aka faɗa isnadin hadisin nan ana ganin raunin sa game da hadisi fa'idu dinnan shine abul warqai shi tirmizi bai ruwaito hadisin sa ba sai anan wajen kawai anan ne kawai buhari ya ce munkarul hadis to babu abin da yazo a cikin sallar istihara salla ta istihara ya karbo daga Jabir ibn Abdullah Jabir ibn Abdullah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana koya mana cewa duk wani abin da zamu yi mu nema Allah ya zaba mana abin da yafi a cikin wannan lamarin a cikin duk wani lamura ko namu kulle ha gaba dayanta kamar yadda yake koya mana sura daga Qur'ani a shekenan wato istihara aiki ne na mummuni duk wani abu da mummuni ya sa a gaba to ya ringa barin zabi ga Allah in ya bar zabi ga Allah Allah subhanahu wataala sai zaban masa abin da yafi so da yawa kai mutum zaka hargi abu ka ringa ganin alheri ne gare ka amma ta yi zama cikin nasa ba alheri amma lokacin da ka bar zabi a ciki ga wanda yake shine masani Allah subhanahu wataala wanda komai ke hannunsa shikenan sai zaba ma abin da yake yafi sai zama yanda ake fada ma khaba man istihara yanda yazo a hadisi wanda duk ya lizimci istihara a komai nasa ai ba inda za a yi ya tabi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan dai ku yi niyyar wani lamari to yanda zai yi raka'a biyu ba sallar farilla ba nafila sannan kuma bayan ya yi raka'a biyun ya ce ya ubangiji ni ina neman ka zaba min a saninka ina neman ka bani iko a ikonka ina roƙonka daga baiwarka mai girma domin kai ne mai iko, ni ba ni da wani iko nawa. Kai ne da sani ya Ubangiji, ni ban san komai ba. Ya Ubangiji, kai ka san duk abin da yake boye. Ya Ubangiji, in ka san cewa wannan lamarin alheri ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen lamari na, auƙala ko ko cewa ya fi ajili amri wa ajilihi, in ka san wannan lamarin alheri ne gare ni a rayuwata ta yanzu da kuma rayuwata ta ƙarshe, to ka hore wannan lamarin gare ni, sannan kuma ka sanya min albarka a ciki. In ko ya Ubangiji ka san cewa wannan lamarin sharri ne gare ni a addini na da rayuwata da ƙarshen lamari na, ko ko cewa ya fi ajili amri a magagaucin lamarina na wannan rayuwar da kuma ta rayuwa na rayuwa mai zuwa, to ka juyar da lamarin daga gare ni, ni ma ka juyar da ni daga gare shi, ka kaddara min alheri a duk inda alherin yake, sannan kuma ka sa ni in zamo na yadda da alherin nan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya faɗi bukatarsa, inda zai ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, to ya faɗi bukatar tasa. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullahi ibn Mas'ud da Abi Ayyub al-Ansari. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Jabiru hadisi ne kyakkyawa ingantacce garibi, ba mu san shi ya zo ba sai ko daga hadisin Abdurrahman ibn Abil Mawali. Shi mutum ne mutumin Madina, dattijo ne mutumin Madina wanda yake amintacce. Sufyanu ya ruwaito hadisi daga gare shi, ba ɗaya ba daga shagabannu sun ruwaito hadisin Abdurrahman ibn Abil Mawali dinnan. Babin abin da ya zo a cikin sallar tasbih, salatu tasbih. Cewa Ummu Sulaimin ta yi sammako ta je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta ce ya Rasulallah, ina so ku sanar da ni wasu kalmomi da ya dace in ringa faɗa a cikin sallah. Sai manzon Allah ya ce ki ce Allahu akbar, Allahu akbar har sau goma, ki ce subhanallahi, subhanallahi har sau goma, ki ce alhamdulillahi, alhamdulillahi har goma. Sannan in kin gama wannan goma-goman guda uku, ki roƙi Allah duk wata bukata take. Na'am, yana cewa ai za a amsa miki, za a amsa miki. Allah sai ya ringa cewa na amsa miki, na amsa miki, na amsa miki. Abu Isa Tirmidhi ya ce akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi ibn Amr ibn al-As da Fadl ibn Abi Abbas da Abi Rafi. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin nan na Anas ibn Malik, hadisi ne kyakkyawa amma garibi, haƙiƙa ba ɗaya ba ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama game da sallar salatu tasbihi, amma dai ba wani abu da yawa a cikinsa wanda za a ce ya inganta. Hakika Ibn al-Mubarak da shi da ba ɗaya ba daga malamai sun ga cewa yana da kyau musulmi su ringa kula da salatu tasbihin nan. Sun ambaci fallar da take cikin zuwa da salatu tasbihin.
قال سألت عبد الله بن المبارك
yace na tambayi Abdullahi ibn al-Mubarak a sallar da ake tasbihi a ciki sai Abdullahi ibn al-Mubarak yace ai yanda ake yin ta zai kabbara harama sannan ya karanta du'a istiftahi yace subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka subuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghayruka sannan kuma yace sau 15 yace subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar sannan kuma yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta fatiha in ya kai fatihar kuma sai ya karanta wata surar sannan kuma ya sake fada sau 10 subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa Allah wallahu akbar sannan ya ruku'u ya sake maimaita wannan sau 10 sannan ya daga kansa da mina ruku'i daga ruku'u a halin tsayuwar da yake kafin ya tafi sujada ya sake karanta wannan sau 10 sannan ya sujada ya sake karantawa har sau 10 sannan ya daga kansa daga sujadar ya karanta ta sau 10 sannan ya sujada ta biyu ya karanta ta sau 10
salli arba'a
ya salla raka'a hudu bisa sifan nan da aka ambata ya zama kowace raka'a yayi sau 75 in an hada gaba daya wato ya zama 75 a kowace raka'a yana farawa a kowace raka'a da 15 sannan ya karatu sannan kuma ya zo da tasbihin nan dai sau 10 ya zama 25 a tsaye kenan Abdullahi ibn al-Mubarak yace idan da daddare ne yayi sallan nan ta tasbihi abinda nafi so shine ya sallama a raka'a biyu idan ko da rana ne yayi sallar idan ya ga dama ya iya yin sallama in yayi raka'a biyu in ya ga dama ya bari yayi sallama ɗaya kawai wato shi anan aiki ne da mafhumin hadisin da yake cewa salatul layli masna mu kuwa ba a aiki da wannan mafhumin a wajen mu saboda yazo ne dan amsa mai tambaya yanda can shehu Abdullahi dan fodiyo yake fada alfiyatul usul wala jawaba sa'ilin muayyani na au salatul layli masna latani Abu Wahabin yace Abdulaziz ibn Abi Rizmata ya bani labari daga Abdullahi ibn al-Mubarak cewa Abdullahi ibn al-Mubarak yace sanye ruku'u kafin ya zo da wannan guda 10 sai ya fara karanta subhana rabbiyal azim a sujada kuma kafin ya karanta wannan sau 10 ya zo da subhana rabbiyal ala sau 3 sannan bayan nan ya zo da nafulfulin da ya saba yi sannan in ya gama ne zai tashi ya zo da wannan salatu tasbihin Ahmad ibn Abdata yace nace da Abdullahi ibn al-Mubarak idan mutum ya rafkana a cikin sallar salatu tasbihi sai a ce kenan in ya zo da sujjadar rafkanuwa sai ya yi sujjada goma goma sai ya yi tasbihi goma goma a cikin sujjadar rafkanuwan nan sai Abdullahi ibn al-Mubarak ya ce a'a ba zai zo da wannan tasbihin ba a sujjadar rafkanuwa abinda ake bukata ya zo da tasbihi 300 75 sau 4 nawa kenan ba 300 ba ya karo daga Abi Rafi Abu Rafi'in yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da amminsa Abbas
ya
ammina
ala
asiluka yanzu ba nema wata kyauta ba yanzu ba na baka ba yanzu ba na amfane ka ba sai da na Abbas sai ce ya Rasulullah na yadda ka bani ka sada min zumuncin kai min kyautar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ammina
salli arba'a raka'ati
yanda za ka yi ka ringa yin sallah raka'a hudu wadda a kowace raka'a za ka karanta fatiha da kuma sura idan ka gama karatun suran nan ka ce Allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illa Allah har sau 15 kafin ka ce za ka yi ruku'u sannan bayan nan ka yi ruku'u ka faɗi waɗannan kalmomin sau 10 Allahu akbar walhamdulillahi wa subhanallahi wa la ilaha illa Allah sannan ka ɗaga kanka ka sake maimaitawa sau 10 kana tsaye kafin ka tafi sujjada sannan kuma kai sujjada ka faɗa sau 10 sannan ka ɗaga kanka shi ma dai ka faɗa sau 10 sannan ka zo da sujjada ta biyu a sujjada ta biyun ma ka sake maimaitata sau 10 sannan ka ɗaga kanka ka karanta wannan dai sau 10 kafin a ce ka miƙe wato sai kai kamar jalsatul istiraha kenan ya zama an samu marra 75 a duk wata raka'a da zaka zo da ita ya zama 300 kenan an samu tasbihin nan 300 a raka'a 75